Daraktan kungiyar Amnesty International a Nigeria, Osai Ojigbo, ya ce, da wannan kisan rashin imani da aka yi wa makaciyar agajin, Boko Haram ta sake nuna yadda bata dauki ran bil'adama a bakin komai ba. Hawa Liman, wacce ke tallafawa mutanen da rikicin Boko Haram ya dade ta kuma suke matukar bukatar agaji. Wannan kisa da ake mata laifin yaki ne. Dole ne a kare dukkan ma'aikatan jin kai. Amnesty International tace dole ne Boko Haram su sako daya ma'aikaciyar jin kai wato a life locksha da ta rage a hannunsu. Sannan dole ne mahukuntan Najeriya su kare kani wajen kubutar da daruruwan fararen hula da Boko Haram din ke ci gaba da garkuwa da su. Ciki har da Leah Sharibu yarinya yar shekaru 15 da ke cikin daliban dauci da aka sace. Daga karshe Amnesty International tace lalle duk waɗanda suka taka rawa wurin aikata laifukan yaki da manadan haƙin bil'adama a Najeriya dole ne a gurfanar da su gaban shari'a. Ofishin Jakadancin Amurka da ke Najeriya shi ma ya mika sakon jaje da ta'aziyya ga iyalan marigayiya Hawa Liman da ma kungiyar Red Cross. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da kawayenta irin Najeriya wurin taimakawa a murƙushe 'yan Boko Haram. Wannan kisa da Boko Haram ta yi wa Hawa Liman dai na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya irin su Sabo Imamu Gashuwa.
Muna kira ga gwamnati ta gaggauta magana da sauran wanda suke hannun mutanen da saura da su a sasanta da su domin a cece rayukansu.
Misali Alhaji Sabo, ana kukan cewar in har an bada kudi a 'yan Boko Haram kamar ana kara musu kwalon gwiwa ne, me zaka ce dangane da wannan fargaba da ake ta yi?
Haka ne, to amma ya zaka tunda babu mafita tunda kudi suke nema da shi. Haka kuma aka yi aka karɓo 'yan matan cikof, haka aka yi aka karɓo 'yan matan da su, saboda me su wayan ba za a karɓo su ba.
A watan Maris ne dai mayakan na Boko Haram suka kai hari garin Ran a jihar Borno, inda suka yi awon gaba da ma'aikatan agajin guda uku wato Saifura Hussein Amar Khursa, Hawa Liman da Alias Lokcha. A watan jiya Boko Haram suka kashe Saifura, shekaran jiya kuma suka kara kashe Hawa. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga irin rawar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta taka wurin kubutar da ma'aikaciyar agaji ɗaya tilo da ta rage a hannun Boko Haram din wato Alias. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.